أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. godiya ta tabbata daga Allah subhanahu wa ta'ala da ya saki hada mu a karatun mu na littafin babban malami Imam al-Barbahari, littafi mai suna Sharh as-Sunnah, inda yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga inda muka tsaya. malam yake bayan dogon bayani ne akan mas'ala ta wasu wanda suke ganin cewa Al-Qur'ani mai girma ba sifa bace ta Allah subhanahu wa ta'ala, ba magana shi bace ba, suna ganin cewa halitta ne. To malam ya yi bayani mai tsawo ko mun karanta domin maida musu wannan maganganun da suke yi na bata addini. Wannan ba magana bace ba ta dukkan musulmin kirki, wannan magana ce ta waɗanda suke neman bata addini, kuma malamai tun na lokacinsu ba su yarda da irin wannan maganganu ba, sun musu raddi a kan wannan matsala. Sai malam ya ci gaba da bayani yake cewa wa'alam annahu la yazalu an-nasu fi isabatin min ahli al-haqqi was-sunnah yahdihimullah wa yahdi bihim ghayrahum wa yuhyi bihim sunan فهم الذين وصفهم الله تعالى مع قلتهم عند الاختلاف فقال وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فاستثناهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال عصابة من أمتي ظاهرين على الحق لا يدرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. ما لكي تيوى الله شرحما يكي تيوى كسني يكي أنقوى مسلمي أنه لا يزال الناس في عصابته تيوى كسني يكي أنقوى متاني بازاس بشيبا في عصابته من أهل الحق suna cikin runduna da jama'a ta mutanen gaskiya wanda su ya ake ce ma ta'ifa ko kace jama'a, was-sunna wanda suke saman kan gaskiya da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam, yahdihimullah litamassuku bihadha alhaq wa yahdihim bihim ghayrahu. Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryar da su akan wannan hanya da suke sama, kuma haka su ma sun yi sababi na shiryar da wasu. Wa yuhyi bihim sunan, kuma wa'innan bayin Allah da suke tsaye akan gaskiya, to Allah subhanahu wa ta'ala ya dakatar da su ta hanyar su sun rayar da sunnoni da yawa. Fa humul ladina wasafahum Allah ta'ala ma'a qillatihim inda al-ikhtilaf, su ne Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta su duk da cewa suna ɗan kaɗan, ya siffanta su da cewa su ne suke yi a kan gaskiya. Sai ware su a kan wa'anda su kasance suna bin sarransu. To a nan malam yana mana bayani a kan cewa ka sani ko yaya zamani, duk yadda zamani ya lalace, duk yadda zamani ya gamu da ƙalubale na wasu wanda ba sa son gaskiya, to ka sani kullum Allah subhanahu wa ta'ala yana datar da wannan zamani da wani wanda zai rinda kira ko wasu wanda za su rinda kira akan gaskiya, shi ne kira akan littafin Allah da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam. Addinin Allah addini ne wanda ya kahu akan Al-Qur'ani mai girma. Shi kuma Al-Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun, mu muka sabbata Al-Qur'ani yace ko mu za mu kare Al-Qur'anin, mu za mu kiyaye shi. shi yasa tunda aka sabkar da alqur'ani mai girma har yau babu wani abu ko harafi ko wasali da aka sauya akan shi yanda ya sabko haka yake kuma ila kiyamis sa'a har zuwa ran tashin kiyama Allah subhanahu wa ta'ala kuma yake cewa la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wa min khalfihi alqur'ani mai girma wani abu na batanci ko tutarwa ba zai same shi ba ta gaba ko ta baya haka yake cewa wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal alqur'ani mai girma da gaskiya muka sabko shi kuma da gaskiya ya sabka alqur'ani kenan to wannan alqur'ani babu ta yadda za a yi a samu wasu wanda babu ta yadda za a ce al'umma ta gamu ga baki daya ba a samu ba ɗaiɗaiku daga cikin da suka tsaya akan gaskiya duk yadda za a yi sai an samu wasu wanda suka tsaya domin kare shi wannan addini na Allah subhanahu wa ta'ala shine malai yake cewa Allah yake cewa wa maftalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'd yake cewa ba su samu sabani ba akan shi yake cewa illa alladhina utuhu min ba'd ma ja'atuhum albayyinatu baghyan bainahum sai wa'anda suka zo wanda ba ma gaskiya suke nema ba illa zalimci da kuma huce iyaka akan wannan addini sai yake cewa ba hadallahu alladhina amanu limukhtalifu fihi min alhaq sai Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryar da wa'anda suka yi imani duk da an yi ikhtilafa amma ya shiryar da su akan gaskiya da izinin shi wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim Allah shi yake shiryar da wanda ya ga dama akan hanya madaidaiciya alhidayatu ita shiriya Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alqur'ani ya kawo ta da ma'anoni daban-daban akwai inda aka kira shiriya akan ɗabi'a bi ma'ana halittar da Allah ya mamutun zubin da Allah ya mamutun to ɗabi'ar wannan tashi shiriya ce ta Allah me yake nufi da haka mutum ɗan adam shiriya ce ta Allah wadda ɗabi'ar shi ce haka Allah yi shi ya halicce shi in ya ga abincin shi ya san abincin shi ne in ya ga wajen da shi ne hidaya da shi ya kwanta ya san wannan wuri shi ne hidaya da shi ya kwanta ya san komi wanda yake kasancewa amfanin shi ne kuma duk abin da yake kasancewa cutarwa ne a gare shi na kokarin kiyayewa wannan duk ɗan adam in dai yana da hankali to kowane irin addini yake da kuma komin jahilcin shi ya san abu mai kyau ya san abu mara kyau bi ma'ana ya san abin da zai ji daɗi in yi ya san abin da kuma zai cutar da shi sai dai kawai ya yi don saboda wani abu ya ruɗe shi amma ya san wannan abin cutarwa ce wannan abin kuma amfani ne saboda babu ba a taɓa yin ikhtilafi ba tsakanin mutum biyu ba su taɓa yin saɓani ba akan cewa tsakanin alkhairi da sharri cewa sharri ya yi alkhairi a kowa san alkhairi ya yi sharri ba a taɓa samun saɓani ba tsakanin mutum biyu da zagi da yabo ba a taɓa samun saɓani ba cewa zagi ciwo gare shi yabo kuma kayan kirki godiya amfani tana da kyau bishin godiya fitilci ne duka kowane irin mutum kowane irin addini gare shi ya san cewa wannan abin haka take to ɗabi'a ɗan adam kenan shine Allah yake cewa a cikin suratul a'la sabbih isma rabbikal a'la yace allazi khalaqa fasawwa sai ce wallazi qaddara fahada wanda shi ne kaddara kuma ya shirya da mutum ya shirya da dukkan halitta ga dan adam dabbobi in sun ga abincin sun sa abincin su yadda muke zargin dabbobi bisa da hankali amma in sun ga tsari bisa ci ba in sun ga ciyawa ta za su ci duk da zaka ce mata dabba ba ta da hankali ta san abincin ta san wannan shine abincin ta wannan kuma na ta bane tsuntsu zai huta kuma ya dawo iccen wannan kuma iccen akwai dakuna sun hide shi amma ɗake shi zai je kuma wajen ɗaya shi zai shi ka tara dabbobi dubu kowace ta aiki ɗa guda guda ka raba su lokacin da zaka gama su kowane ɗa ya san uwar shi kuma kowace uwa ta san kanta duk kamar da suke to wannan kawai shiriya ce ta ɗabi'a da Allah ya halitta dukkan wata halitta ta shi kowa da irin yanda aka yi shi kuma kowa da irin wurin da yake kwana da wurin da yake zama da abincin da yake ci kowanne na shi daban to haka shiriya ta zo a cikin alqur'ani mai girma da ma'ana kira wa'azi shiryawa shine Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam wa innaka latahdi ila siratin mustaqim lalle kai kinnan kana shiryar da mutane zuwa ga hanya madaidaiciya bi ma'ana kana kiransu zuwa ga addinin Allah kana musu wa'azi
haka nan shari'a tana zawa da ma'ana na cewa mutum ya shiru ya zama nagari ya kasance akan addini na gaskiya ya kasance mutumin kirki ne mummuni ne inda Allah ke cewa innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha kai kinnan bakka shirye da wanda ya ga dama hakika Allah ne ke shirye da wanda yake so kuma ita ce addu'an kullun da muke yi muke cewa ihdina siratal mustaqim ya Allah ka shirye da mu hanya madaidaiciya bi ma'ana hanyar da ta fi dacewa hanyar da ita ce ta mummune ta zuwa gidan aljanna haka nan kalma ta shari'a ta zo a alqur'ani tana nihin a shiryar da mummune zuwa gidan aljanna inda Allah yake cewa wa amman ladina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum innal ladina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum bi imani wanda suka yi imani da Allah suka yi aiki nagari yahdihim rabbuhum bi imanihim Allah subhanahu wataala yana shiryar da su da wannan imani da suka yi zuwa ina zuwa gidan aljanna wadda nan za su dawama har abada to kaga kalma ta hidaya tana zuwa da ma'anoni daban-daban amma wadda wani yake nihi a nan ita ce shari'a wadda mutum zai kasance a kan imani da kuma bin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sau da ba to wannan irin wannan shari'a babu ta yadda za a al'umma duk lalace da ta yi a rasa waɗanda suka kasance shiryayyu ne a cikinta sai an samu wanda suka kasance shiryayyu ne da suke riƙe da gaskiya wanda suka kasance masu amana wanda suka kasance suna san abin da Allah ce da manzon sallallahu alaihi wasallam yace kuma suna kira a kai a hadisi ingantacce manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk a kowace shekara 100 Allah subhanahu wataala zai aiko wani ko ya tayar da wani daga cikin wannan al'umma wanda zai zo jaddada wannan addini kuma haka idan ka bibi tarihi har zuwa lokacin daga bayan sahabbai har zuwa yau kowane ƙarni kowane siyakil sai ka samu akwai wasu malamai bijimai wanda suna nan suna kokarin kare sunna kuma da kare addini na gaskiya wannan a wannan ƙarnin ma akwai malaman da aka musu shaida akan cewa wa'annan suna daga cikin wanda suke kokarin jaddada wannan addini kuma su ringa kokarin tsarkake shi domin ya kasance ana addini na gaskiya bayan sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallam akwai wanda suke fasara wannan hadisin da cewa lokacin su Imamu Ahmad bin Hanbal a shekarar da ya rayu a sikil din da ya rayu kamar shi aka ma shaidar da cewa kamar ya zo Allah subhanahu wataala ya tashi a wannan lokacin ne domin ya tsarkake addini saboda an samu lokacin nan matsala tare da sauran malamai sun saddaka ma wanda suke zalunci a lokacin nan sun tura saman hanya wadda ba ita ba in baka yi ba ko a kashe ko a rihika wasu sun yi saranga wasu an kashe su wasu kuma sun bar gari haka dai aka yi ta yi to Ahmad bin Hanbal shi tsayawa ya a can kafafuwan shi kuma ya yi tsayin daka ya ce sai dai a yi abin da za a yi aka yi ta kama shi ana ta rihewa ana ta bashi kashi ya ce shi ba zai yarda ba ya ɗora al'umma a saman hanya ta banza wannan magana ta shi yana yi in yarda da wannan abin da suke so ya faɗa shi ke da al'umma za ta dame baki ɗaya haka nan Imamu Shafi'i shi ma an mai irin wannan shaida shi ma a zamanin shi yana daga cikin wa'anda ake kira da cewa su ne yana daga cikin malaman da Allah ya aiko a wannan zamani suke rayar da sunnar shi sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam kuma suka tsaya akan addini na gaskiya a wannan kari da muke ciki haka Imam Al-Albani Muhammad Nasiruddin Al-Albani margani wanda ya sufa salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam shi ma haka al'umma ta wannan zamani malaman su da suka san malaman sun tabbatar da cewa wannan bawan Allah ya ba mu shi a wannan zamani ne domin wannan addini namu ya kara jaddada shi sunnar da aka mance ta zo ta hadisan da aka sanya addini wanda suke da matsala Allah ya haskaka mishi yana kokarin tacewa kuma haka yi wallafa wallafa da tattawai kuma al'umma suka amfana da haka kenan anan malam abin da yake nihi duk yanda ka gani an samu bambance-bambancen ra'ayi to ka ajiye hankalinka a kowa wanda Allah ya ajiye su suna nan saman kan gaskiya saman kan alqur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tazalu isabatu min ummati zahirina ala alhaq wasu jama'a ba za su gushe ba a cikin al'ummata masu tsayawa kuma masu bayyana gaskiya la yadurruhum man khadalahum duk wanda zai zo cutar da su ko wani maganganu akan su ko nema ya hana su yace wannan baya cutar da su inji manzo sallallahu alaihi wasallam hatta ya'ti amrullahi wa hum zahirun has sai al'amarin Allah ya zo ba su gushe ba akan wannan gaskiya kuma suna kira akan ta sai wani yake cewa wa'lam rahimakallah
أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، وإنما العالم من اتبع العلم والسنن، وإن كان قليل العلم والكتب، ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة، وإن كان كثير العلم والكتب. ما لن أن جئن شد رحمة يتوى ألا جئن كياغي أنقوى كسني إلمي باوي تار رواوي بنيبا بمعنى با تار إلم حدثي بني دكما سنن القرآن باشي بني أكي نهي إلمي نجس فيها با تار لتتبه بنيبا باشي بني أكي نهي إلمي وإنما العالم من اتبع العلم والسنة shi malami shine wanda ya bi ilimin wannan nashi da ya karanta da sunnoni na Manzon sallallahu alaihi wasallam. Ni ma nake so ce anan ilimi na gaskiya shine ilimin da mai shi yake aiki da shi. Duk ilimin ka idan baka aiki da wannan ilimin ya zama ilimin banza gara wanda ma bai koye shi ba indai baka aiki da ilimin ka. Yace wa in kana qalilal ilmi wal kutubi ومن خالف الكتاب والسنه فهو صاحب بدعه كما wanda yake da ilimi ko da a ce ilimin shi ba diya bane ba inda yana kokarin bin gaskiya ilimin da yake karanta ko mun kankanta shi iya kokarin aiki da shi yace to wannan shine ilimi na gaskiya yace to wanda ya saba ma littafin Allah da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam yace ko huwa sahibu bid'a to wannan dan bid'a ne yake ne dan bid'a shine wanda yake kirkire a cikin addini shine wanda zai zauna kawai ya kirkiro abu yace kawai yana ganin ya kamata ai ba matsala bane ba shi kuma addini sai abinda Allah ya ce sai abinda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shine yake shine addini duk abinda ba Allah ya ce ai ba duk abinda ba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ai ba wannan ba addini bane shine ake cewa bid'a ita kuma yin bid'a bata ce ita kuma bata tana kai mutun zuwa ga gidan wuta saboda za ka yi tayin aiki Allah bayya masa ni da ban kanka ake yau ka tsaya ma kai wanda Allah da manzon suka ce ayi mana da ka tsaya ka ruku ka rinka kirkiro abu ka rinka yin shi babu dalili ba hujja komai wanda Allah da manzon shi ma ya ce ayi kika kake yi ko rabi kai dai farillai amma sunnoni ga sunan barkatai kaya guda wanda kake yin bistar ka rasa kariya ba to ka tsaya akan wanda Allah da manzon suka ce ayi ma da ka zo ka ga abu sabo ka rinka kirkirawa kana ta shan wahala kai malumai suke cewa a duk lokacin da ka ga an kawo wata bid'a to wata sunna ce aka kore aka kawo wannan bid'a duk lokacin da an kirkiro wani abu an kawo an ce a ringa yi to akwai wata sunna da ya dace a yi a wurin ita ce aka gusa sai aka kawo wannan abu aka ce a ringa yi to duk malamin da zai kasance bai aiki da ilimin shi ko kuma yana iya kirkiro abu sabo ya zo ya ce a yi to wannan ba malami bane ba malamin Allah bane ba malamin da ya dace a ɗauki addini a wurin shi bane ba sini malaki ta wa in kana kathiran ilmi wal kutub ko da ya kasance na da ilmi da yawa ina da tattafai da yawa a gurin zan gani sai magana zan gani bayan shi cikin da tattafai kaya guda amma kuma in yi bayani sai gani kwata kwata ba abin da ke cikin tattafai bane yake bayani akai inda sai da su yin zai dauko ya aiki da ba zai faɗi man ganin zai faɗa ba to da yawa yanzu ga sanan social media su ya kasa yau zaka samu wani yana ta abubuwa ga littafin tattawai kuma kana mai tsammanin cewa babban malami ne amma in yi wata magana in ka tambaye shi dalili sai a tarjuma sai ya ce ka kare ta kaza kare kaza kare shi kuma dalili ka tambaya shi kuma dalili shine ma qala Allah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalili shine abinda Allah ya ce abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wannan shine ake cewa hujja sai ma nake cewa malaki cewa al-ilmu innama huwa bil fiqh wal ittiba ilmi shine koyi ilmin ka fahimce shi kuma ka ringa bin abin da ka karanta wal amal kuma ka ringa aiki da shi walau kana al-ilmu qalilan ko da ce ilmin kadan ne fal qalilu min al-ilmi ma al-amal salih wal fiqh bi dinillah kathir sai ta fal qalilu min al-ilmi kadan da kake daga ilmi ma al-amal salih kuma kana aiki nagari والفقه في دين الله يتي كثير والعلم الكثير من غير عمل ومن غير اتباع لا فائدة فيه دد قرنت علمك ان دي كسانتي كانا كوكارن ايكي دشي سيتو انا دوكن تا مسلم علمي ديوا يتي تو دول لوكاتين داكا تارا علمي اما بكا ايكي دي علم كما كانا غدو ابوبوا وندا سبينا اديني بدعه كانا بن سرنكا يتي تو wannan
bai da amfani wannan ilimin nan kwata-kwata shine aka kwatanta da kamatsalin himari yahmilu asfara kamar jeki ne yana dauke da tattawai me zai amfana da cikin tattawan da ya dauko aka kuma jeki da funan tattawai ya san me ya dauko in ta kama zuba su ma zuba su sai ta yi shi to idan ka tara ilimi a kwallowarka a zuciyarka alhali bakka aiki da wannan ilimin naka da kai da jikin wannan haka Allah ya sifanta da kai da jikin da yake kwashe da tattawai dinka kenan ka ga garama a ce baka tara ilimin ba ka tsaya ka koyi na ibadar ka ne ka kuma kai aiki da shi ya zai maka alheri da ka tara shi alhali kuma ba a samun ka kana aiki da wannan ilimi saboda wannan sifa ce ke Yahudawa tara ilimi ba aiki da shi shine Allah shine malaka yake cewa fal yahud fihim ulama yahuda suna da malamai fihim ahbar suna da masu tarin ilimi ahbar yace wa ma hada lam yanfa'uhum ilmuhum duk da haka yace ilimin su bai amfane su ba wa saru maghduban alaihim daga karshe ma sai kasance suna daga cikin wanda Allah ya bushe da su li'annahum asaw Allah ala basiratin saboda su sun saba ma Allah kuma suna sani idan kana da ilimi ka saba ma Allah to ka saba min shine kana sani da cewa ya hana kai kana sani da cewa ba addini bane kai to kai laihinka ya hina wanda bai sani ba saboda ka san Allah ya ce kaza babu kyau ka san Allah ya ce zai kama mutum in yi kaza ka san akwai azaba akan kaza ka karanta ka gani kuma ka zo ka aikata to kai laihinka babban ya hina wanda shi bai sani ba ya aikata wannan laifi shine aikin Yahudawa shine kitali annahum asaw Allah ala basira falaysa alqasadu kathratal ilm yace to ka sani ya kai dan uwa abinda ake fata abinda ake mangari abinda ake so ba tare ilmi bane ba wa kathratul mutala'at da kuma yawan karance-karance ce ba shi bane abin fatan ba na karshe da ake so a abinda ake so al'amal aiki ka karanta Allah yace ai sallah to a same kana yin sallah Allah yace ai azumi a same kana azumi Allah yace a bar zakka a same kana zakka kana da hali Allah yace a kai haji a same kai haji Allah yace ka kusanci zina a same kakkai bakkai ka ashakiya ka same ka bakkasha ba a ƙarya a same ka bakkai ba a cin amana a same ka bakkacin amana to wannan shine mai ilimin da aiki ilimin shi ko da a ce ilimin ka kaɗan ne me ilimi kaɗan wanda kana zuwa wajen karatu ka ji ana kaza ka samu ilimi tunda kana iya ce ma mutum abu kaza ka ji a karatu kuma ya tabbata cewa abu kaza babu kyau ka samu ilimin wannan abin ke shine manzo sallallahu alaihi wasallam yake sabke hula akan kowa a cikin al'ummar shi kowa ba a hudda mai hula ba akan kira zuwa ga Allah akan umarni da aikin kirki da hali da mummuna manzo sallallahu alaihi wasallam sai yace ballighu anni walau aya ko isar da sako na ko da aya ne ce aya guda ka sani ka san fasarar ta ma'anar ta kaza ne kaga wani zai saba ma wannan aya wani abu kaza Allah ya ce kai wani hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai ko kuma kaza ake yi ko kaza ka kutanta ma mutum wannan sako ne ka isar kuma ka shiga cikin al'amirina bil ma'rufi wal nahyina 'anil munkar masu umarni da ake kirki masu hali da mummuna manzo sallallahu alaihi wasallam bai sarke maka ba kai tsammani sai babban malami wanda ya tsara karatu shi kare aka sa yi wa'azi a kai ma mai wa'azi ne ko a cikin gidanka ko a tare da abokanka ko a wajen aiki kai ma kai ma dan aike ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka isar da sabon shi to ka isar ba aikin wani da wani bane kai aikin kowa ne shi yasa wannan al'umma ta yi fice a cikin al'ummomi baki daya kaf al'ummomin da suka gabata babu al'umma kamar ulumul manzo al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma menene hizarta me yasa ta yi fice me yasa ta samu fadala akan sauran saboda suna umarni da aikin kirki suna hali da ummuna kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ku ne mafificin al'umma mafificin al'umma da ta fito daga cikin mutane me yasa kuka samu wannan daraja ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar kuna umarni da aikin kirki kuna hali da mummuna idan kaga wannan aiki shine ya bamu daraja shine bamu fadala akan dukkanin al'ummomi wanda suka gabata amma su Yahudawa sun kasance suna ilimi ba sa aiki da shi kuma ba sa kira akan ilimi na gaskiya addini na gaskiya shine malam sai yake cewa wa hadha huwa tariqul mun'am 'alayhim hanya ta wanda suke yin ilimi kuma su aiki da shi to ita ce hanyar wa'anda Allah musu ni'ima kamar yadda yake cewa ihdinas siratal mustaqim, ka shiryar da mu hanya madaidaiciya, siratal ladina an'amta alaihim, hanyar wa'anda kai ni'ima a gare su. Sune suwa? Yace sune ahadul ilmi wal amal, sune wa'anda suka yi ilimin addini kuma suka yi aiki da shi. Kullum ana kira akan kai aiki da shi. Shi yasa duk inda ka ji mafi yawa cikin Qur'ani in ka ji an kira wa'anda suka yi imani, sai ka ji an ce illal ladina amanu, sai a ce wa'amilu salihati. Alladina amanu, sai a ce wa'amilu salihati. Wanda suka yi imani, sai ka ji an ce kuma suka yi aiki nagari, suka yi aiki mai kyau. A cikin Nahl yake cewa man amila salihan min dhakarin aw unsa, yace wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Sai da Allah subhanahu wataala yace wanda ya aiki nagari daga namiji ko mace, yace to wa huwa mu'min, wanda irin wannan kuma har lau ya kara jaddada imani shi, yace to falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Mai irin wannan hali za mu rayar da shi rayuwa mai daɗi. Kaga sirri na samun rayuwa mai daɗi, sirri na zama lahiya, ka ji zaman lahiya a zuciyarka, ka yi zaman lahiya a kwalluwarka, bakka da matsalar komi, duk abubuwan duniya ba za su buɗar da kai ba, su raba ka da Ubangiji, su sa ka kasari, su sa ka rinka yanke tsammani daga rahama ta Ubangiji. Me yasa zaka samu wannan? Sai in ka samu imani da kuma aiki na gari a tare da kai, za ka samu irin wannan ni'ima, cewa kullum kada ƙoƙarin kiyayewa na in ka koyi abu kuma ka yi aiki da shi. Sai malam yake cewa ghairul maghdubi alaihim, su kuma wa'anda Allah ya tsine musu, wanda Allah ya hushi da su, yace su ne ahadul ilmi biduni amali, su ne wanda suke ilimi ko ba sa aiki da shi. Kullum wannan malam yana jaddada wannan magana akan cewa ba karamin laifi bane ba mutum ya kiyaye, ka yi ilimi, ka san abu, kuma har lokacin aiki da shi. Iya daga cikin fitinar da muke fama da ita ne, kowa ya san aikata zanaba to sai gani ana kokarin aikata, kowa ya san shan giya ba to kaga wasu suna kokarin yin shi, kowa ya san ƙarya ba to ka gani wani aikin shi kenan ƙarya, kowa ya san cin amana matsala ne kaga aikin shi ne cin amana, saba ma iyaye matsala ne kaga aikin shi bai cin tamsu, ka sani kuma kake kaucewa. To in dai kasance cikin irin wannan hali kake, to ka sani kana cikin waɗanda Allah ya hushi da su. Kiyaye. Allah ya ce ai kaza, ai kokari kai. Shine malam ya ci gaba da bayani, ya ce waladdali, ba wa'anda suka kasance fatattu ba sune hum ahadul amali bidun ilmi, fal ilmu la yanfa illa ma al amali wal amali la yanfa illa ma al ilmi. Su kuma addali fatattu, su kuma sune wa'anda suke kokarin yin aiki ba tare da ilimi ba. Za ka yi sallah ka yi ta ba tare da ilimi ba. Za ka yi wani abu na ibada ka yi shi ba tare da sanin me Allah ya ce a yi, ya Manzo sallallahu alaihi wasallam ya koya, ka ki koyan shi, kau ka zo ka ringa yin shi a san ranka, a gyara ma ka ce a kai har ka gani anan, a ka nema ka sani wannan shi ne wajibinka. Sallah ce kake yi, ka yi wata ran ana karatu kan sallah, ka tsaya ka ƙara saurara, takan yi akwai wata matsala a sallah ka gyara ta. Azuminka, zakkarka ce, hajjinka ce, mu'amalarka ce, rayuwar ka ce ta yau da gobe, zamantakewa ce ta zaman gida da sauransu, gabaki ɗaya ka dinga kokari ka sani menene hukuncin Allah, me magana ta Manzo sallallahu alaihi wasallam akai domin ka gyara. Idan ka ce abin kawai a kan san ranka za ka yi shi ko a ganinka za ka yi shi, to kana cikin wannan dalili da ake faɗa kullum a ƙarshen Fatiha, su ne fatattu, su ne masu yin aiki ba tare da ilimi ba. Su kuma wanda fal ilmu la yanfa illa ma al-ilmi, shi kuma ilimi bai amfani sai da aiki. Yace la yanfa'u illa ma al-ilmi fala budda min ijtima'i al-ilmi wal amal, kenan zaman lahiyarka ka gama biyu, kai ilimin kuma hallo kai aiki da shi. Sai malam yake cewa in wa innamal alim man ittaba al-ilma wa sunan wa in kana qalil al-ilmi, kenan bayani ya gabata, kenan malami shine wanda yake kokarin bin ilimin shi da sunnoni na Manzo sallallahu alaihi wasallam ko da ilimin shi kadan ne. Sai malam yake cewa al-ilmu innama yaqfuru wa yazku wa yanmu ma'al amali salih, shi ilimi yana tsarkakuwa kuma yana ci gaba ne tare da aiki na gari idan ka gama shi da shi. Amma ilmun biduni amalin fa huwa manzuqun albaraka, ilimi babu aiki to wannan babu albarka a cikin shi, baya albarka. Wa huwa la yastaqiru, kuma baya ma zama. Yace wal ulama'u ala qismain, malamai kala biyu ne. Yace al awwal sune ulama'un bil lisani faqat, malamai ne a halshi, amma game da ahlish yanzu misali malami yazo ringa cewa ka ai kaza ba to Allah ya ce ka ai kaza ka aya ka hadisi kuma a same shi kuma aikata to wannan kaga malami ne a baki amma a zuciyar shi kamar bai yarda bane da abin da ya faɗi ke idan yau ka zo ka ce ai kaza ka ai kaza ka ai kaza ka ai kaza ka kawo ayyuka ka hadisi sai an same ka aikata kenan abin da ka ce din wannan ka ai kenan kuma baka yarda ba da abin da ka faɗi ko menene in ka da abin da ka faɗi abi kamata a same ka aikata ba an ce ba malami bai kuskure yana kuskure ana isa malami yayi kuskure wannan dan adam ne dabi'a ce dan adam haka zubin shi yake haka halittar take cewa wata rana sai ya saba wata rana sai ya kuskure shi yasa akwai wanda mun yawan istighfar amma ka a same shi abin da yake faɗi anan kuma yana huta kuma abin da yake aikata can da a same shi a aikace babu ilimin ko kusa ko nisa a tare da shi to wannan kaga malami ne ami kawai a baki yace kuma nabi yace ulama'un bil lisan wal qalb wa hum arul khash yace su ne malaman da a baki malamai ne kuma a zuciya su malamai ne a aikata ma malamai ne shine su ne ahlul khashya su ne masu tsoron Allah su ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa innama yakhsha Allah min ibadihi al ulama ai babu wanda zaka samu mai cikakken tsoron Allah sai wanda ya san Allah sai malam sai wanda ya karanci addinin Allah sai wanda ya san girman Allah subhanahu wataala shi kuma ana sanin shi ne ta hanyar sanin maganganun shi kuma na alqur'ani mai girma da kuma tunani akan abubuwan da suke cikin alqur'ani mai girma irin yanda Allah subhanahu wataala yake kiran mu kuma yake ba mu musallai yake ba mu labarai akan wanda suka gabata an yi kaza to kai wannan zai sa ya zama ibra a gare ka ya zama wa'azi a gare ka sai ka samu nutsuwa da tsoron Allah sai kasance kai kin ka yi fice akan wani wajen jin tsoron Allah sai ma yake cewa fal ilmu wal khashyatu huma al ilmu sahih tsoron Allah da ilimi yace wannan shine ilimi ingantacce shine ilimi mai kyau amma ilmul lisani bila khashya fa hadha huwa ilmul munafiqin yace amma ilimi a baki babu tsoron Allah yace to wannan ilimi na munafikai sifa ce ta munafiki yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim suna wadin abun a baki amma a zuciyarsu ba haka bane kamar da yarda da cewa akwai tashin kiyama to wannan ba sifa bace ta mummuni sifa ta mummuni kullun ya ringa tana cewa yanzu wannan in a ce na mutu ya hisabi na zai kasance yanzu wannan ina koma ga Allah a wani matsayi nake ina cikin ahlul yamin ko ina cikin ahlul yasar ko ahlul shimal ko ina cikin waɗanda suke na dama ko ina cikin waɗanda suke na hagu kullun abin da ya kamata mummuni ya ringa tana cewa yau in na mutu ina matsayi nake shin ayyuka na da nake na alkhairi na ibada shin wannan ayyukan sun kai ni gidan aljanna sun sa in samu yarda ta Allah ko kuma wannan ayyukan da nake yau idan na mutu na tafi shikenan ni da rahmu ubangiji ta kare sai kuma kanka wannan karatun ta nusu kanka da kanka sai ka san hanyar da zaka kama ka san cewa kowane lokaci kana iya tafiya kanka je wata rana ka kwanta barci kana farkawa ka ganka a lahira ana cewa man rabuka karasa ya zaka yi da su kai ma kanka wannan tanan saboda lokacin da kwanta barci ina dubara take ai ba abun ba karaman abun tsoro bane barci wallahi barci ba karaman abun tsoro bane ka kwanta gari ne ido kawai ka tafi baka san ba ina take ba saboda ake sai yanda aka yi wallahi kana iya bude ido a kiyama kuma da yawa ai sai ne so kwanta kawai da aka zo aka daddaba babu kai ma tana iya faruwa a kanka yadda take haka suke kake jin ko da lafiya haka suke da lafiya hankalin su kwance sun yi komin su ma sun kare abubuwa kawai sun kwanta an rabu da su kawai babu an zo da sai babu a kwanakin wannan nawa kaji wanda haka ta faru da su sun kwanta barci babu da sai to wallahi kai ma tana iya faruwa da kanka to lokacin ne idan ka tana irin waɗannan abubuwan ne kamar ka karatu kai kanka zaka ma kanka wasu yau in na waye gari a kiyama ya zaka ya zaka waye a lokacin nan sai ka san matsayinka kuma ka san me yake gaban ka abin da yake gaban ka ba karamin abu ne yana gaban ka tambayoyin wannan da za a maka za a tambaye ka kan sallarka shin sallarka da kake mai kyau ce za a tambaye ka kan azuminka za a tambaye ka kan kiyaye dokokin Allah za a tambaye ka kan dukiya kan dukiyarka za a tambaye ka kan ni'imomin da Allah ma duka ka duba a gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata yana kwance saman karamu hassan da yake bayyana a gargare shi karamu kai an take kwana in bai ma ma sauya yake in ya kwana biyu ma shekara da shekara bi sabbi ake kawo ana suke kwanci ka tambaye tarihin sabbi ana suke kwanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha take cewa abincin gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba irin wanda ake zuwa a stock stock bane ba a'a kawai abincin da za a ci yau kuma shi addu'a haka Allahumma ja'al rizqa ali Muhammad kafa ka sanya arzikin gidan annabi Muhammad ya kasance kawai daidai gurgurdan wanda za a bukata ne shi ke wata ran sai a kwana ba dora tukunya ba wataran ya huto gidan ba komai yana jin yunwa Abubakar ya huto yana jin yunwa Umar ya huto yana jin yunwa cikin dare ba abinci aka ringa neman ya za a yi suka je gidan wani daga cikin sahabbai ya ba su abinci suka zauna suka komai suka ci suka sha Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu wannan abin da muka ci ma sai Allah ya tambaye mu akan wannan ne to wani suke irin wannan rayuwar gidansu gidan masallacin ruwa yake inda suke sallah ba irin namu bane ba binti ba wuta wataran a kullukin da ana ruwa in kai sujada cikin ruwa zaka yi sujada irin masallacin da suka rayu da shi ke kuma gidajen su ma haka ne amma sai aya ta sauko Allah yake ce musu thumma latus'aluna yawma idin 'anil na'im wannan ni'imar da kuke ciki sai Allah ya tambaye ku akan ta ka kalli irin ni'imar da Allah zai tambaye su akan ka kalli mu irin ni'imar wahida ce a tambaya to mu komun abu komun ka dan shi da ka samu Allah ne nufa ce ka same shi ni'ima ce ta Allah ka gode ma Allah akan shi kuma ka tabbatar tsarkakacce ne ta hanyar da ka same shi mai kyau ne kuma hanyar da ka sa shi ma mai kyau saboda in an tambaye ka samu dama ka bada amsa ka a tambaye ka da sai ne zaka kuma dole ne an tambaye ka wanda yake irin wannan rayuwa an ce za a tambaye shi na gaba to ba waye tawama cikin godiya Allah kuma ya dinga ma kanshi hisabi hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ku dinga ma kanku hisabi kafin a zo a muku hisabi ka dinga auna kanka da kanka ka dinga dauko ayyukanka masu kyau da mara kyau ka dinga auna sai gani wani ya suke sai yasa duk wanda yake tana irin wannan duk wanda yake da irin wannan abin a zuciyar shi yana da wahala da aikata wani abu na riya kai wani aiki na alkhairi kuma ka rinda jira wani ya ce mai kyau wanda gobe ma zai kace-kace da kai ka rinda jira wani ya ce ma wannan abin da kai yayi ko kaza ko kaza to dole ka tana irin wannan wallahi wannan tunanin kuka dan ba zai samu shi so da shi ya san duk yanda za a yi babu wanda zai mai gafara ba abin da dan adam yayi bukata a duniya kamar gafara ta Allah Allah ma gafara ya yarda ba abin da yake wannan to dan adam yana iya wannan zai iya to ayyukan ka a same su tsarkakakku ne masu kyau shi yasa malamin yake ce mana ka sani cewa aikin ka bayya karbuwa sai da akan sharuɗa guda biyu sharadi na fari al-ikhlasu lillah ya kasance aikin ka tsarkakakke ne saboda Allah ta shi na biyu ya kasance al-mutaba'atu lir-rasuli sallallahu alaihi wasallam ya kasance ka bi manzo sallallahu alaihi wasallam sau da kafa akan wannan aiki bi ma'ana yanda annabi ya koya kake yi ba kana yi bane ba a ganinka ba kana yi bane ba a tunaninka a annabi ya ce aiki shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam da Allah ya ce mana wa aqimus salata ku tsaye da sallah ba abin ba ka ce ku je ku yi nuke su a sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ma sahabbai sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah irin yadda nake yin sallah kuma kan banci hadisin mu na baya annabi yake ce mu sallallahu alaihi wasallam balligu anni wa law aya bi ma'ana ku isar da sako na ko da aya ce wannan sallar da aka koya musu ana umurtar su ne daga wancan hadisin kuma ku isar da ita zuwa da na bayan su ma su isar har zuwa kiyama to in zaka yi aiki ka tabbatar haka annabi ya koya kuma haka yayin lokacin da yazo haji yake ce ma sahabban shi khuzu anni manasikakum ku dauki aikin ku na haji a waje na ba kowa ba kawai yanda yake dama zai je nan ya tsaya ya je nan ya kaza yayi abin da yake dama a yanda nayi haka ake yi kuma hakan kowa zai kuma kana so ta karbin sai kai haka manzo Allah ce to a dauka auren shi a rinda shi to kaga addini ba da ka ake yi shi ba da sarri ake yi addini bi a ciki bi a ciki kuma da ikhlasu sarki wannan sune sharuɗan amsa aikiwa ka rike su da kyau aikin ka yayi ka auna shi da wannan sharuɗan guda irin sallar annabi ce yake yi kuma ina yin ta saboda Allah shikenan aikin ka bai kai an samu daya babu to shikenan aikin ka bai ba aikin ka saboda shaytan alƙawalin da ya dauka da yace sai ya fada kowa a duniya tallahi la ubuyyanahum ajma'in jama'a Allah ransuwa yace wallahi duka hin na fata su ba iya annabi adam ba aka faddala shi akai na to ni kuma iyan nashi duka hin na fata su sai yace sai dai suwa illa ibadaka minhum al-mukhlasin sai bayan ka masu ikhlasi masu yin aiki dan Allah su kare su daga gare amma in ba su ba kowa hin na fata shi shine wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-dina wanafa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zaka wa dhalika dinul qayyim wannan shine din addini tsayi kai addini da kiyayewa akan cewa saboda Allah kai shi malike cewa wa alam nakimat Allah kasani ya kai bawan Allah Allah ji kanka annaman qala fi dinillahi bi ra'yihi wa qiyasihi wa ta'wilihi min ghairi hujjatin min as-sunnah wal jama'ah faqad qala 'ala Allah ما لا يعلم ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين مالك cewa ka sani ya kai dan uwa man qala fi dinillahi wanda yace wani ba a cikin addinin Allah bi ra'ayihi da ra'ayin shi wa qiyasihi da kwatamtan shi nashi wa ta'wilihi da fasara shi tashi min ghairi hujjatin min as-sunnah ba tare da hujja ba daga sunna wal jama'a da kuma irin ittifaqi da sahabbai suke yi sai ya ce faqad qala 'ala Allah ma la ya'lam hakika wanda ya wannan ya fadi abu akan Allah alhali kuma ba haka ba ko bai sani ba yace wa man qala 'ala Allah ma la ya'lam kuma wanda ya fadi abu akan Allah yace ayi kaza alhali bai sani ba ko kuma Allah bai fada ba yace huwa alqawlu fi ad-din bila hujja yace fa huwa min al-mutakallifina sune wani irin masu maganar na addini babu hujja irin sune masu ma Allah ƙarya wa man azlamu mimman iftara 'ala Allah kadiban Allah yake cewa wane ne yake zalunci wane ne yake kauce ma hanya kamar wanda ya kirkiro ma Allah ƙarya kada sai wanda zaka ma ƙarya sai Allah kace Allah ce kaza alhali bi hudi ba manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kadaba 'alayya muta'ammidan wanda ya mini ƙarya da gaggawa yace falyata bawwa maq'adahu min an-nar ya nemi zaman shi tun da wuri a wuta tun da wuri a mutane shi yayi darba su duk wanda ba annabi kariya haka Allah Allah ce wa man azlamu mimman iftara 'ala Allah kadiba wa hi zalimci kamar wanda yazo ma Allah kariya to kaga kai abin da zaka yi amma banda irin wannan babu zancen ka zo kamar Allah kariya kenan duk abin da zaka faɗa ka tabbatar kana da hujja shine ma ne ke kiran ka akai idan zaka ce Allah ya ce kaza ka tabbatar Allah ya faɗa idan zaka ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ka tabbatar annabin ya faɗa idan kuma kai garaje ka zo ka gaya ma mutane ka ce Allah ya ce ko annabi ya ce alhali bai faɗi ba to mazamin ka yana gidan mutan tun da wuri wa iyazu billah malam ya ci gaba da cewa wal haqqu ma ja'a min indillahi was sunna sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam والجماعة مجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان سيكتوا الحق يتي قسجيا سيشيني ما جاء من عند الله شيني ونديزو قسجيا يتي ولا تزود لقوة الله أبن لقوة الله شيني قسجيا لقد جاء الحق ها من ربك لقد جاء الحق من ربك أكيد قسجيا تازو لقوة أبن لجنك yace gaskiya al-haqqu wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa yace gaskiya tazo kuma dole kariya ta kusa inna al-batila kana zahuqa dama ita kariya a wata take bal nakazitu bil-haqqi 'ala al-batil yace falyadmaku fa idha huwa zahiq yace haka muke niki kariya da gaskiya gaskiya muke sa ta niki kariya fa idha huwa zahiq walakum al-waylu mimma tasifu haka yake cewa anzala minas sama'i ma'an ko fasalat awdiyatun biqadariha fa ihtamala as-sayr zabada radiya wa mimma yuqiduna alayhi عليه ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يدرب الله الحق والباطل يتي فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يدرب الله الأمثال إذا جزئي هذا كريا أقول لك كما كن واجي تتي دروا أسا كن وذاك تهي كما تبرأ من زي أنفاني أسا وأن تتي جزئي wala yake cewa ita kuma aka ce sunna ita ce sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ita ce sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kace sunna ana ne hanya dariqa kenan hanyar manzo rahama sallallahu alaihi wasallam shine ma tabata an sallallahu alaihi wasallam min qawli aw fi'li aw taqdiri hadhihi hiya sunna inda al-muhaddisi idan aka ce maka sunna shine abin da yazo daga manzo rahama sallallahu alaihi wasallam na daga magana ko aiki ko kuma akai a gaban shi bai ce komai ba to ne shi ake ce masunna manzalar sunna bai ce ai kaza ko kuma an ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya aikata kaza ko kuma wani yayi kaza a gaban manzalar sallallahu alaihi wasallam amma manzalar bai ce bai komai ba to wannan sunna ne saboda manzalar sallallahu alaihi wasallam bai bar rubuta akan fata kana kuskure ba daidai ba gyara maka zai kana abin da ba shi ce ma zai gyara ba daidai ba ga daidai ne ne yake kana duk kananta abuwa haka manzo sallallahu alaihi wasallam bai bari Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya ma wani daga cikin sahabbai wata addu'a sai zo mimitawa ita ce waje yake cewa Allahumma inni aslamtu nafsi ilayka wa wajjahtu wajhi ilayka wa fawwadtu amri ilayka raghbatan wa rahmatan ilayka la marja wa la manja minka illa ilayka amantu bi kitabika alladhi arsalta anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta addu'a da yake lokacin da aka zo kanci da yazo wajen mimitawa Manzon Allah ya koya mai amantu bi kitabikal ladhi anzalta wa bi nabiyyikal ladhi arsalta shi da yazo wajen wabi nabiyyika sai yace wabi rasulika sai sauya nabiyyika da rasulika yace a wabi nabiyyika yanda aka koya ma haka zaka Manzon Allah ta abin da ya koya yanda yake alalaitar haka ake shi ba kawo naka shi me yasa ya kawo wabi rasulika saboda kalma ta rasul ta ma hi daraja da fadala wajen Allah akan annabi sai ka rasul sai ce a wabi nabiyyika haka ake to kaga ka duba irin wannan ka ya irin wannan kuskure wanda kana ganin abin da ka fadan ma yayi akan wanda ke da kai aka gyara to ina ga wani laifi to manzo sallallahu alaihi wasallam duk abin da aka yi ba daidai bane magana ce to wannan shine ake cewa sunna ko maganar manzo Allah ko aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma an yi wani abu a gaban shi da ce komai ba wannan sunna ne shi ne ce wa sunna sunnatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sunna ita ce wannan magana sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wal jamaa ita kuma jamaa yace mujtama alaihi ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shine wanda sahabbai suka gamu kenan magana da sahabbai suka gamu akan ta ko da aiki na addinin sahabbai suka gamu akan shi a lokacin khilafa ta Abu Bakar ko ta Umar ko ta Uthman bin Affan radiyallahu anhu ajma'in to wa'annan ukku abinda sai gamu akan shi a lokacin su suka ce maka suka yi akan addini to wannan ana daukar shi a matsayin addini kuma manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin ku rike sunnata da kuma da sunnata wa'annan khalifofi na bayana shi yasa bayan rasul manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa'annan suka gamu akan cewa a zo a zamna alqur'ani mai girma mu lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam koya mana yake kuma kai sai Allah ya saha liman hadda cewa to ga mahaddatan sun fara mutuwa ka aje na bayan mu sa samu ba mu zo mu tattaro mahaddatan wannan mu zanna a rubuta shi yanda zai kasance na bayan sun zo suna da inda su koma su karanta su koyi alqur'ani kaga wannan aiki da suka yi aiki ne wanda a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam ba a yi shi ba amma su a lokacin su sai suka ce to wannan dole ne a yi shi saboda a kiyaye addinin Allah ka aje a samu tsara da jama'a to ne cin ake ce ma jama'a kamar yadda bani ya faɗa sai ma yake cewa qala al-mu'allif rahimahullah wa man iktasara ala sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma kana alaihi ashabuhu wal jama'a falaja ala ahli al-bid'ah kulliha ma yake cewa man iktasara ala sunnati rasulillah duk wanda ya tsaya ya wadatu da sunna ta manzon rahama sallallahu alaihi wasallam wa ma kana alaihi ashabuhu kuma da abinda sahabban shi suke saman kai yace falaja ahlul bid'i kulliha yace hakika ya barranta daga bid'a gabaki dayanta wastaraha badan hakika jikin shi zai huta wa salima lahu dinuhu insha Allah, kuma addini shi haka shi ma zai zama lafiya. Li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yaje saboda manzo sallallahu alaihi wasallam yana fada, yana cewa sataftariqu ummati, al'ummata za ta rarrabu. Wa bayyana lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annaji minha, kuma za Allah ya bayyana mana ko da an rabin su wane ne za su rahota. Ya ce ma kuntu ana alaihi yawma wa ashabi, shi ne wa'anda suka tsaya a kan abin da nake ni da sahabbaina, wa'anda suka yi za su tsira, sauran da suka rarrabin wannan duka wuta za su, amma wanda za su kasance a kan gaskiya su ne wanda suke saman kan abin da nake ni da sahabbaina. Fa hadha huwa ash-shifa'u wal bayan wal amru al wajib, yace to wannan shine ceto, kuma shine zaman lafiya, shine kwanciyar hankali, shine samun tsira, kuma shine bayani, kuma shine al'amari a bayyane bin Allah da manzon shi da kuma fahimta da sahabbai suka ma dukkan abinda aka yi umarni a addini. Yace wal manarul mustanir, da kuma fitila mai haskakawa. Me yake cewa manarul mustanir? Kamar misali sama hasumiya a dora wata fitila wadda ko daga nesa in kasanta ya ka san muni kaza ne, to shi addini kamar haka ne. Daga ko ina alamar shi shine alqur'ani da sunna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine yake cewa wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wat-ta'ammuq wa iyyakum wat-tanattu' wa alaykum bi dinikum al-atiq. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa iyyakum, na kiyaye ku, yake cewa wat-ta'ammuq, at-ta'ammuq wat-taqawwuq wat-tanattu' shine al-ghulu wat-tashaddud. Me al-ghulu wat-tashaddud? Ketare iyaka addini da kuma tsananin addini. Me ketare iyaka addini? Ka ringa kirkiro abin da ba a ce ma baka yi. Shi kuma tashaddud, ka ringa tsananta ma kanka addini. Me tsananta ma kai? Misali, ai wasu sun zo lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wani ya ce ni daga yau ban na ƙara yin barci da dare, kawai sallah zan yi kai. Wani shi kuma ya ce ni kuma kullum da ranar azumi zan ringa yi. Wani kuma ya ce ni ƙarmin ma ba na yi ba bare shagaltar da ni daga bauta Allah, kawai zama na zan yi a masallaci in ta ibada. Manzo Allah ya ji labari ya ce musu walan yushadda ad-din ahad illa ghalaba wa man rajiba an sunnati yace kun fa laysa minni. Ya ja kunnen su ya ce musu ni na yi ku imani kun sani, suka ce kwarai ba shakka. Ya ce to ina barci kuma ina sallah, ina azumi kuma ina cin abinci da rana, wata rana in ci abinci na, wata rana kuma in yi sallah. Ya ce kuma ina aure. Ya ce duk wanda yake sunna ta bai tare da ni. Ya ce kuma ku sani duk wanda ya ringa tsanani addini, to addini ya rinjaye shi, ya kai lokacin da zai gaji ya ma fa sai addini duka. To ka tsaya bakin gurgudan abin da za ka yi kai. Fattakullaha mastata'tum, ba kin balbada abin da za ka iya yi kai, amma kar ka yarda ka bar wajibin da yake kanka da fallar take kamar kanka. Kuma Allah subhanahu wataala bai dora mana ba falloli na addini da dukkan abubuwa na addini, bai dora mana su ba alhali ba za mu iya ba, muna iya. Ya dora mana yin sallah, muna iya yin sallah. Ya dora mana yin azumi, muna yin azumi, muna iya yin azumi. Ya dora mana yin zakka, muna iya bada zakka, muna dukiya. Yin zuwa hajji, muna iya yi idan muna dama. Dukka babu wani abu addini wanda zai kasance tsanani, duk abin da Allah ya dora mana wallahi abu ne mai sauki ko muna iya. Sai dai mi shaitan yana nema rinjayen wani lokaci ya nema hana ka kai, amma ka sani babu zancen ka ce ko jikinka ko zuciyarka ko wani abu, babu wani addini kana iya daukar shi kuma kana iya duk abin da ya dace. Babu wani abu mai wahala addini. Allah subhanahu wa ta'ala ya sahale mana komi. To wannan shine manzo sallallahu alaihi wasallam yake yi mu akan mu duk mu kiyaye. Yace wa alaikum bidinikum al-atiq, yace ku rike addininku al-atiq wanda ya kasance ya samo asali daga Allah da manzon shi, kuma karkashin fahimta ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace wannan shine addini na gaskiya. Na'am, sai mallam yake cewa wa alam anna ad-din al-atiq, to wannan ad-din al-atiq inda yake magana, yace ma kana min wafati rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila qatl uthman bin affan, shine ad-dinin da ake yin shi a lokacin rasuwa ta manzo sallallahu alaihi wasallam har zuwa lokacin da uthman bin affan aka kashe shi. Wannan shine ad-dinin da ake nihi ad-din al-atiq. Yace wa kana qatluhu awwal al-furqati wa awwal al-ikhtilaf, kuma kashe Uthman bin Affan
daga nan ne aka fara samun rabe-rabe aka fara samun babbace-babbace ra'ayi tsakanin musulmi tun kashe Uthman bin Affan tun daga nan fitina ta faru a cikin addini yace fataharabatil umma wa tafarraqat al umma tawazi al umma tararrabu wattaba'at al dam'a wal ahwa suka ringa bin sarran su san zuciya wal maila ila dunya al umma taringa maili taringa neman duniya ba neman lahira ba fa laysa li ahadin rukhsatun fi shay'in ahdathu babu wani wanda yake da wata rukhsa bimana wata rahusa ko wata a bashi wata dama a addini alhali shi yake turuna ya kawo kamar ba wanda zai samu wani daraja ko ya samu lada akan wani abin da shi ne ke turo shi ke yi a cikin addini yace mimma lam yakun alaihi ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace alhali abin da yake yi sahabbai bisa saman kanshi aw yakunu yad'u ila shay'in ahdathu man qablahu min ahli al-bid'ah ko kuma yanda kiran a rinka yin wani abin da wasu ɗan bid'a ne suka kirkira shi tare shi kuma yazo ke kiran mutane akan su rinka aikata shi yace fa huwa kaman ahdasa yace da shi da wanda ya kirkira shi didda yace fa man za'ama zalika aw qala bihi faqad radda sunna duk wanda yazo ke kira akan abin da Allah da manzon shi suke ayi ba yace to wannan radda sunna kamar sunnar manzon sallallahu alaihi wasallam ce yada kuma yi nida yace wa khalafa al-haqq wal jama'a ya saba ma gaskiya kuma ya saba ma jama'a wa abaha al-bid'a ya kuma ya halatta yin bid'a wa huwa adru ala hadhihi al-umma min iblis to bi irin wannan hali wanda zai kirkiro wani abu addini kuma yazo rinka kiran mutane akan addini ya yada wannan abin alhali ba addini bane malai ke cewa to wannan ya mahi cutar da al'umma akan iblis so ba karamar cuta bace ba ka kawo wa mutane abin da Allah da manzon suke ayi ba shine manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa a hadisi da Aisha Allah mata yarda yake cewa man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd duk da kirkiro wani abu addini wanda ba mu muka ce ayi ba to an maida mai kai shi to duk wanda yake irin wannan hali ya sani malai ya kwamanta shi ma da ma iblis saboda kana kore mutane ne akan sabon addinin da bai samu asali ba daga Allah kuma daga manzon shi sai malai yake cewa man arafa ma taraka ashabul bidai min as-sunnah وما فارقوا فيه فتمسك به فهو صاحب سنه وصاحب جماعه yace kuma duk wanda yasa abinda wannan ɗan bid'a suka bari abinda suka bari na sunna ya san wannan din kuma ya raba kaya da abun wannan da suke kira yace to wannan shine ake cewa mutumin da yake saman kan sunna wanda yasan cewa yin kaza bid'a ne kuma bai rudu ba akan aikata shi ko bai aikata shi ce to wannan yace mutumin sunna ne wa sahibu jama'a kuma hallo yana tare da jama'a sunu sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallam yace wa haqiqun an yuktaba wa an yu'ana wa an yuhfaza wa huwa mimman awsa bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace to kuma mai irin wannan hali wanda ya kasance ya raba kaya da ɗan bid'a ya tsaya akan sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam kuma yana kira akan cewa abin yin bid'a a zo a rike sunna yace to wannan ya cancanci a bi shi ya cancanci a kama mishi ya cancanci a kiyaye shi bima dan a kare shi daga duk wanda zai cutar da shi yace wa huwa mimman awsa bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam iya daga cikin wa'anda manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yayi wasiyya akan su duk wanda ya kasance yana da irin wannan hali to shine mutumin da ya tsaya akan sunna kuma shine ya tsaya akan hanyar da manzon sallallahu alaihi wasallam yace a tsaya akan ta ma kana ana alaihi alaihi yawma wa ashabi yace shine akan addinin da mu muke yau da ni da sahabbai to a takaice kenan mallan abin da yake karantar da mu a wannan bayani na shi yana da duk inda Allah yake bake ka kasan wani ba addini to a same ka kana kokarin aikata wannan abin na addini ka sani duk ilimin da ka tara ba shi da amfani in dai baka aikata shi a aikace in dai baka daga cikin waɗanda suke aikata abinda Allah ya ce da manzo sallallahu alaihi wasallam yace to ilimin ka ba shi da amfani kuma shi ma addinin hando ba a yi shi kuma babu sani sai ka san Allah tukun zaka bauta mishi sai ka san manzo sallallahu alaihi wasallam ka san sunnonin shi tukun zaka iya bin shi wannan shine kaida babba addinin musulunci addinin ka baya amsuwa sai in kana da ikhlasi kana yi saboda Allah kuma kana yi gurgudan yanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyar kuma ka sani addinin ka yana da asali asalin shi shine alqur'ani shine sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam in aka ce sunna
shine maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ko wani ya aikata wani abu a gaban manzo sallallahu alaihi wasallam bai magana, wannan shine sunna. To addinin ka alqur'ani ne da sunna, da kuma abinda sahabbai suka rayu a kan shi, saboda sahabbai sune almajirai na farko na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sune suka hidacewa a kwaikwaye su a ga yaya suka fahimci abinda annabi ya sa su, ya suka aikata shi, kuma suna tare da annabi, kuma ya tabbatar da su a kai. To in ka ɗauki wannan, shi ne zaka yi addini na zaman lahiya. To duk lokacin da zaka ce addininka a ganinka ko a tunaninka ko kana ganin ya kamata, to addini ne kake yi na bid'a, addini kirkirarre, wanda kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ya bada labari mai irin wannan, ba shi ba tsira, saboda addinin da zai amme da mai kanshi. Muna fata Allah tabbatar da mu a gaskiya, kuma ya nuna mana gaskiya ba mu ikon binta, ya nuna mana ata ba mu ikon kaucewa, kuma muna fata Allah raya mu ya kashe mu akan sunna ta manzon rahama sallallahu alaihi wasallam. Abinda muka faɗa dai Allah ba mu lada, wanda muka yi kuskure Allah ya mana. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa an, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.